our systems in place to investigate and to take sanctions. And this is resolved. So on our side, there is a full commitment to do that.
Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu sai ku yi mana afuwa domin muna fuskantar tangarda injin Shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu akan kudirin kasafin kudi da ƴan majalisa daga jam'iyyun ƙasar suka amince da shi wanda ya kawo ƙarshen takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnati da aka yi tare da ƙarin biliyoyin daloli domin a gudanar da ayyukan cikin gida da na jin kai da kuma na sojoji Shugaba Trump ya sa hannu akan kudirin ba tare da bukin ba bayan samun amincewar majalisar dokoki ta ƙarshe da safiyar jiya Juma'a Jami'an fada White House sun ce rashin yin dan ƙwarya-ƙwaryan bukin rataba hannu akan wannan kasafin kudi manuni ya ce cewa shugaba Trump bai ji dadin ƙarin da aka yi a kasafin kudin a ƙurarren lokaci ba wanda zai ƙara fadin wage gengibin kasafin kudi da Amurka ke fama da shi a halin yanzu da sanyin safiyar jiya Juma'a ƴan majalisar wakilai suka kada kuri'a inda 240 suka amince da kasafin yayin da 186 suka nuna kin amincewa tun farko ƴan majalisar dattawa sun ki wato sun amince da kuri'a 71 akan kuri'u masu adawa 27 ƴan jam'iyyun Republican da Democrat duka sun yaba matsaya da aka cimma akan wannan kasafin kudin Shugaban Amurka Donald Trump ya hana fitar da kasidar da ƴan jam'iyyar Democrat suka rubuta da ta bambanta da bayanan kasidar da jam'iyyar Republican ta rubuta tana zargin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da yin ba daidai ba a binciken da take gudanarwa da ya shafi katsalandan da ake zargin rashi da yi a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 a cikin wasiƙar da aka fitar jiya Juma'a mashawarcin fada White House John McGahn Ya ce Trump ya shaida ya tsaida shawarar cewa ba zai ba da izinin fitar da kasidar da jam'iyyar Democrat ba sabili da takardar ta kunshi bayanan sirri da dama musamman ma waɗansu sassa da bai kamata a fitar da su a bainin jama'a ba a cikin wasiƙar da aka rubuta ga shugaban kwamitin tattara bayanai na majalisa David Nunes an buƙaci yin gyara a kasidar kafin a fitar da ita makon da ya gabata shugaba Trump ya ba da izinin fitar da irin wannan kasidar da jam'iyyar Republican ta rubuta inda ta zargin hukumar FBI da karɓar takardar sammaci ba bisa ka'ida ba ta sawa Carter Page ido wani tsohon mai ba ofishin yakin neman zaben shugaba Trump shawarwari inda ake bincike kan dangantakarsa da Rasha a halin da ake ciki kuma fada White House ta tabbatar jiya da yamma cewa wani ma'aikacin ta na biya ajiye aiki bisa zarginsa da cin zarafi a cikin gida kakakin fada White House Rasha ya ce mai rubuta jawabai David Soreson Yayi murabus jiya Juma'a kwanaki biyu da suka shige wani babban ma'aikacin fada White House Rob Porter ya sauka daga mukaminsa bayan da tsofaffin matansa suka yi zargin cewa ya ci zarafin su Soreson ya musanta zargin wanda jaridar Post ta fara bugawa jiya tsohuwar matarsa ta shaida wa jaridar cewa ya rika tada mata da hankali da kuma gallaza mata a lokacin da suka yi auren da basu jima ba suka rabu To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar wasan kwallon gora ta kankara ta hadin gwiwa da Koriya ta Arewa da ta Kudu na daga cikin waɗanda za su fafata a gasar wasan Olympic ta Hunturu da ake fafatawa a ƙasar Koriya ta Kudu a yau yayin da ayyukan diplomasiya kuma suka mamaye bude wannan gasa. An buɗe gasar ta shekara ta 2018 ne jiya Juma'a da faretin 'yan wasa da suka hada da 'yan wasan Koriya ta Arewa da ta Kudu waɗanda suka yi maci tare a bayan tutar haɗin kan Koriya wan mai launin rawaya da fari. Ana kyautata zaton shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai ci abincin rana da wakilan Koriya ta Arewa da suka hada da Kim Yo-jong, kanwar shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Yo-jong ita ce ta farko a zuriyar da ta dade tana mulkar Koriya ta Arewa, wadda ta ziyarci Koriya ta Kudu tun bayan yakin Koriya wanda aka gwabza tsakanin shekara ta 1950 zuwa 1953. Wani lauyan kasar Kenya da aka tasa kiyasa zuwa Canada farkon makon nan bisa zargin cin amanar kasa yana kalubalanta horarsa daga kasar da kotu ta yi, yana kuma neman a bashi izinin komawa kasar ta Afrika yayin da yake jaddada cewa halattaccen shugaban kasar wato shine madugun adawa Raila Odinga ba shugaba.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin abar ya huce. Mama sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani
mai zaman zarki Allah malamai ga Allah mu fara da sunan Allah madogara mai zaman zarki Allah malamai ga Allah Yabara na sunan Allah madogara Mai da mazarki Allah malamai ga Allah Yabara na sunan Allah madogara Mai da mazarki Allah malamai ga Allah Yabara na sunan Allah madogara Madalla, para tenendo una muda, with a man on
tayibe tarago nan dangane waya gabane madallo mai ganan dangane waya malamin gogo na danje
To jama'a barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na Abar ya huce a wannan safiya ta Asabar tare nake da gogan naku. Assalamu alaikum malami.
Amin wa alaikum salam Usmanu. Ya sanyin nan.
Wallahi akwai shi sai a hankali.
Gaskiya sai a hankali wannan sanyi.
Abin
ya ki tafiya ya zauna yayi ya mana zaman daram.
Yayi gaba yayi baya ni abin da yafi ban tsoro ma wannan in aka dan ruwa ruwan nan sai zo ya zama kankara kaga ana zamewa. Dole
na sani wa kan titi ba
wallahi do sai ka ji kai zaman yan bori dubar
gaskiya ne wallahi
dole na nemo ta amma na nemo irin takalmin nan mara san me rashin santsi ta kasa din nan wanda zai ce dan nan sai fure
boot kenan
boot din nan da kasan shi kurzu
eh
yan ba haka ba maza za su shawo ya
gaskiya ne
eh ne to malai wannan wakar da naji lambala ne ko lambola
lambala wali ba
eh to ya take kuma
sarkin wakar kasar Tangali ba
oh Tangali
yana nan yana waka sosai wallahi
au yana da rai ma
yana nan da ransa
ah to sarkin wakar Tangali
yana nan da ransa ma da nan gaba zaka ji akwai wata waka wanda yayi ma Talban Gombe wato gwamnatin Gombe na yanzu kenan
ne Gombo
tabbatar da cewa dai har yanzu
eh tunda indai har yawa dan Gombe to yana da waka eh a indai yawa dan Gombe lalle yana nan yana waka kenan
ya
gari to Allah ya buɗe ji to barka ka fara mika gaishe-gaishen ne ko mika
to barin fara to da yake na fito da su
Usmanu yawa bismillah
dan bin gaisuwar filan Abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu Shaibu mai Blouse Kofar Gabas Faki tare da Isu Hundila Faki sai sarkin Faki Alhaji Jafaru Aliyu muna mika dan bin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Hajiya Asabi Alhaji Haruna Bibiwa Tarmasuwa da Hajiya Sumaye da Hajiya Gogo Jumata Alhaji Arado da Rumfa a Ashaka sai wannan gaisuwar kuma zuwa ga mai sauraron mu Umar Bello Modibbo Wuro Biriji karamar hukumar Akko a jihar Gombe wanda wani bafulatani ne wanda ya yi kuma da wani labari na Ari dan
o yanzu haka akwai shi a kasa
yana
nan a kasa ce
daga ka karanta labarin ka san cewa ba Fulatani
ne
dan mun gaisuwa zuwa ga Sade Saidu Daura sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mai nasara nasarawa Funtuwa sai gaisuwar Yusuf wato Garba Dauda bin Afan unguwar Jaji a Potiskum tare da wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar nan ta murya jama'a jihar Katsina sai din bin gaisuwa zuwa ga Abba Sa'ad Mahuta da fatan kuna nan lafiya ga din bin gaisuwa nan zuwa ga iyalan Malam Muhammad Inuwa Sa'id Maina Maji da kuma iyalan marigayi Alhaji Adamu Abdullahi Bishi waɗanda a jiya Juma'a suka yi auren ƴaƴansu Kabiru Muhammad Inuwa wanda aka fi sani da Kabiru da Hawwa Adamu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan mai jidda Allah Ubangiji ya sanya alheri
amin
ga wata gaisuwa nan da fata alheri da kuma taya murna zuwa ga wato CP controller na prison kenan Yimba Mano Dumbulwa wanda aka masa ƙarin girma daga mukaminsa na DCP zuwa CP kimanin makonni biyu da suka shige Allah Ubangiji ya taya shi riko muna mika dimbin gaisuwa kuma zuwa ga yan kungiyar murya talaka wadanda suke gudanar da babban taron su a Kwantagora da fatan Allah ya sa ayi taro ga malafiya
amin amin
Usmanu gare ka
to ni ma zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura wa abokiyar aiki Safinatu Sada So Dangi wanda
Safinatu Amarya
yawa
a yi amma mun sani da yau da waka amarya muka shi ba
amma za mu yi mata na bangajiya
zuwa ma ban mu makara ba
ma mata na bangajiya Allah ya kai mu sai wanda za a daura shi ranar 16 ga watan nan na Fabrairu kenan dura dan Juma'a mai zuwa ko
ranar Juma'a mai zuwa
yawa Allah ya kai mu za a daura da karfe 3 na rana a Hambalu Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina sai mu ce Allah ba da zaman lafiya
amin sun ma amma mutakara ba
eh takalmin kaza To wala irasa na akwai sakon ta'aziya da nake son yi amfani da wannan dama mu mika na wani shahararren dan jarida Mahmud Baba Ahmad wanda
Allah ya yi
rasuwa jiya wanda kuma tsohon dan jarida ne sananne a kasashen mu musamman na
Hausa musamman duk wani dai Bahaushe
ya san Baba Ahmad gaskiya ne ya ba da gudunmuwa sosai tun daga sai INTA ne FRC dai ayyukan shi har inda ya bari kafin barin shi duniya a Liberty Radio ne yake aikin sa to sai mu ce
Allah ya kansa
shi da rahama
amin summa Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada hakuri
wurin shekara 74 ya rasu yana wurin shekara 74 ne yanzu haka sai mu ce Allah ya gafarta masa
amin
yawa sannan akwai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din ta Alhaji Yusuf Buratai baban hafsan sojin Najeriya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa wanda shi ma tsohon soja ne yana cikin ƴan mazan jiya da suka yakin duniya na biyu sai mu ce
Allah sarki
ta masa
Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta
amin amin to yanzu mallam idan zan shiga gaishe-gaishen inda zan fara da mallam Musa mai wanki da guga a can Lafajar Road a Kaduna da kuma Hajiya Jummai Bugaje mai sauraron mu ce sosai sai mallam Duro na Karan Jaba ka san akwai gadar Jaba to kullun sai yana ce gara kada to Karan Jaba da kuma matarsa Kadi sai mu ce muna musu gaisuwar fatan alheri Allah ya sa an waye gari lafiya sai kuma mu lule kamu shiga shafin mu na majalisar Facebook ta Abare ya huce inda sakon gaisuwar fatan alheri zai je zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Adamu Gosho da kuma Muktar Kumasi sai Ahmed Bello da Naziru Agama sai kuma Tijjani E Musa gaisuwar fatan alherin na Abare ya huce zuwa ga Muhammad Sani Jalam da kuma Salis Jibril Musa sai gaisuwar fatan alherin zuwa ga Man Bello da kuma Abubakar Egiwa gaisuwar fatan alherin na Abare ya huce zuwa ga Asma'u Sani Muhammad da Muhammad bin Umar da kuma Usama Muhammad da Hassan Isa Talba sai Isa Musa Garko da kuma Awwal Gombe da baban gida Biji sai ɗan warkoki guda biyu dake hannuna na ƙarshe akwai gaisuwar fatan alheri na Abare ya huce zuwa ga Ubali Mu'azu Hadeja da Abdullahi Muhammad sai Akibun Kwankwasiya da kuma Hajiya Aisha Maman Siddiq sai Usman Muhammad Usman da Umar Bello daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri na Abare ya huce zuwa ga Bala Baba Sambo da Nuruddin Yahaya Lasanawa da Sekarau Salisu da Nura Musa Inda da Inuwa Muhammad da kuma Nabila Muhammad Inuwa sai in ce su ne da suka kammala a hannuna yanzu mallam yo sai in ce Allah ta mana kai mu yi
to kudo ba kan galin ma ta haure ya da go zabo na karowe kudo ba kan galin ma ta haure ya da go zabo na karowe Kuduba kangali mata hauri ya da go zabo na karowe Kuduba kangali mata hauri ya da go zabo na karowe Kuduba kangali mata hauri ya da go zabo na karowe Kuduba kangali mata hauri da go zabo na karowe Kuduba kangali mata hauri da go zabo na karowe Kuduba kangali mata hauri da go zabo na karowe Kuduba kangali mata hauri da go zabo na karowe Karwe tundu ka samare sangwe we na paya 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 Karwe tundu ka samare sangwe we na paya
we sun ga samare san we we na kwaya karwe sun ga samare san we we na kwaya karwe sun ga samare san we we na kwaya san we we na kwaya sun dau ga ga ine
to malam iro kai ma ka ce lalle yana ci gaba da waka
eh yana lalle yana ci gaba da waka malaba
eh bambala gaskiya waka ta yi dadi sosai ka ce to Allah ƙara lafiya da basira
akwai wannan labari da nace maka
eh naji
karanta dai ka san mu fulani ne wa yana so dai ya ce dai labarin ya shafi dan Kanuri ne wato barbari
sai ya rama
eh wato sai ya rama to amma ka karanta shi ma kana iya rama
kan to ji baya dawo kan mutum kenan
eh ka san cewa dan uwa ne
eh dangi to ina jin kan
yawa to kamar yadda nace wannan labarin Umar Bello Modibo Wuri Biriji a karamar hukumar Akko a jihar Gombe ya aika da ta yi labari ne na Bagwarbari mai suna Ari wanda ya je kasuwar Fulani da niyyar yin damfara shi dai Ari bayan da ya isa kasuwa sai bai tsaya ko ina ba sai ga gaban masu sai da kura da nono zuwan sa ke da wuya sai ya sa aka masa damu aka bashi ya ca ka je wai yace wai dai rubuta ya sha ne sai ce ya ca
eh ya ca a to
an samu
wani abun nan
eh yace to daga nan kawai sai kijingida da bishiyar da ya zauna karkashin ta kawai sai bacci mai nauyi ya dauke shi gashi akwai masu irin sana'ar sa ta sani da damfara a cikin kasuwar yana bacci sai wani dan sani ya sar ya caje dan kudin da ke jikin sa kap ya dauke su
ayyo Allah
baban sai ko sai sun kwabo ba
ayyo Allah
shi kuma arbe tashi ba sai da yamma ta yi lokacin da tashi ma kasuwa ta fara watsewa ya sanya hannu aljihu ya ji babu ko sai sun kwabo daidai ya tabbatar an masa sane ne sai ce bari dai ma kawai ya maida kansa kamar mahaukaci watakila za a taimaka a sanya shi a mota zuwa ya koma garinsu eh shikenan kawai sai ya fara ihu yana zage-zage da jefe-jefe a cikin
kasuwa
shi a kasuwar akwai irin masu ba da maganin mahaukata din ya sa aka damko shi aka daure shi a cikin gidan mahaukata aka fara yi masa magani da aka hura yaji a hanci sai ce Ari ne fa baka gane ni ba ko na zo sata shine kuka kama ni wai na hauka shi
wai ba gane ni ba hanci ya dauda
haka ne Ari ne fa baka gane ni
ba da ba abin da zan ce baka ce ka san a maganin hauka har da tsabga to sai kuma na ji an ce yaji ya ma ga matsabga shi na shi
subhana
awai yaji hanci yaji ai kaga ko dole ce Ari ne to
amma
kuma Hausar da yake fita bakin ka anya ba dangi ne wannan abu ba
a ai kai ma daga ji ka sani
anya ya juya mun na
ce dan ka danta ya hauka shi
ya hauka shi gaskiya akwai
kasan
jawarin tambaya
akwai wani labarin ma wani dan gajeren labarin
yau ba ni ba ka dan gajere
wani mai saurare rubuta mana yace wani dattijo ne zai tsallaka titi sai ya nutsu sosai tukunna ya duba kowane bangare bai ga mota ba to amma duk da haka dai ya duba bai ga motan ba baya yadda ya tambayi jama'a da ke kusa da wurin
ke
bayan Allah ku leka min kan titin nan babu motar da take zuwa ko
da gaskiya shi
yawa ya tambaya aka ce masa babu ai tun ɗan babu mota yace musu ai gara daina tambaya da kyau dan an ce ba a ganin motar ajali
kuma da ajali da hazin ta tobe shi ba shi ta tambaya wallahi gaskiya ne sai dai ka ji karau ta ha da kai na ta fito
ba ganin motar ajali sai ya shiga kawai ya ji ta dauki
sai dai ta sauke shi a tashacca
wallahi
sai mu shiga da iwani
amin
shi wannan dan guntun labari da zan rufe baka da shi shi wannan irin malalata magidantan nan ne masu ce bane ladan a jike ban labari nan tunan ta dariya wai su shi bai ce bane ne sai matar shi take yi sai ta yi a kullu zo gida yayi abinci ta yi shi lafiya lau da dadi shine sai ya zauna ya kwasa to ran nan kawai ta yi abinci dai ashe tana ta kwafar shi tana kallon shi ta cewa ta sai ce kai ai matata ai bala'in san ki nake da na ci abincin nan kin irin wannan girki kawai in ji dadi ya kama ni in ji na san ki ta ce musamman ma in na dafa da kuɗi na ba kamar ka cin abinci ka bani dubu goma nake binka ne loma ta koma sai bai da loma ta ji hakiwa waya gama dubu goma ake bin shi ne kai ta gane to ce musamman ma in yi na dafa da kuɗi na bana dole ka ji kana zuwa
wata ya ji dada abinci saboda sai da ta cika ta yi mai daɗi
sai da ta cika ta yi mai daɗi wani yana ƙara santa ka ji daɗin mai to an kiwa yan ta gane
shi ne yayi
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
a wanku jeren kanko na kalan da gajiyar gumme ka kauna talare kuma farace farace babu Salamat